أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon sa da amincewar sa da kadartawar sa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda ya daidai daga 10 ga watan Al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1448 da ya dace ma 26 ga watan 6 miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi mai albarka na waqidul islam na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi dan ba manta ba darasin farko mun fara muqaddima mun gani dan bayani game da tarihin rayuwar shi mawallafin wannan littafi Sheikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab da kuma wani abu kadan wanda malam ya fara kawo mana a farkon wato wannan babin da wannan littafi na waqidul Islam kamar yadda bayani ya gabata shine wasu ababe guda 10 wanda ababe ne wanda malamai sun yi ijma'i akan cewa dukkan mutumin da ya aikata ɗaya daga cikinsu to yana daga cikin za a ce wane musulumcin shi ya warware ababen da suke warware musulunci kamar yadda mun sani arwalla tana da ababen da ke warware ta sallah tana da ababen da ke warware ta to haka shi ma musulunci addinin nan da muke yi akwai ababen da idan ka aikata su cewa yanzu sai dai ka sake shigowa musulunci Allah subhanahu wataala ya kare mun fara fadan malam subhanahu wataala da ya fara bismillahir rahmanir rahim i'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid kuma da ya zo a wata riwaya i'lam anna nawaqid al-islam kaseeratun ashharuha 10 malai yace ka sani cewa lalle ababan da ke warware musulunci malai yace wasu abubuwa ne guda 10 darwaya yace a ababan suna da yawa amma wanda suka fi shahara su ne guda 10 wanda malamai duk sun yi ittifaki akan su sai mu saurara mu yi saboda mu nisanta daga irin wannan abari saboda mu kare musuluncin mu mu roki Allah subhanahu wataala kuma ya tabbatar da mu akan wannan addini na musulunci abu na farko da malam ya kawo mana shine ash-shirku fi ibadatillahi ta'ala malam yace al-awwal ash-shirku fi ibadatillahi ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa qala ta'ala innahu man yushriku billahi faqad harrama allahu 'alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar wa minhu adh-dhabhu li ghayri allahi kaman yadhbahu lil-jinni aw lil-qabr malai yace abu na farko daga cikin ababan da suke warware musulunci shine ash-shirku fi ibadatillahi ta'ala shirka a cikin bautawa Allah mun ga me ake nihi da shirka shine ka sanya daidaito tsakankanin ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani sawa'un wani ne daga cikin annabawa ko wani ne daga cikin mala'iku ko wani ne daga cikin mutane ko wani ne daga cikin wani abu wanda zaka rike na gumki ko wani abu makamancin haka da idan ka sa shi daidai
da Allah subhanahu wataala to wannan abin ne ake cewa wani yayi shirka ya hada tarayyar bautar Allah subhanahu wataala da wani shine wani yace ma ashirku fi ibadatin lahi ta'ala shirka a cikin bautar Allah subhanahu wataala shirka malamai suna rarraba ta ga suka so biyu kana iya raba ta ga so biyu a jumulce kace shirka wanda take babba da kuma shirka wanda take karama ita shirka wanda take babba hada tarayyar ubangiji subhanahu wataala da wani a wajen aikata aiki a wajen aikata ibada in dai babbar shirka ce to wannan bata da sauri bata da wasa kawai ita tana hudda kane daga cikin musulunci kana yin ta kawai ta hudda kane daga cikin musulunci amma idan shirka ce wanda take karama ita kuma ladan wannan abun da ka aikata shine ba zaka samu ba bari ma in kana yin ta da yawa ita zata sa ka kaje zuwa ga babba saboda shirka karama ita take kai ka zuwa ga shirka babba kamar yadda kananan zunubai su suke kai ka zuwa ga me zuwa ga manyan zunubai kai ne kana ganin wani karamin zunubi kana aikatawa yau kana aikata gobe kana aikatawa to wannan kananan zunuban sai su janyo maka wani babban zunubi daga cikin ka bai to haka ita ma shirka karama shirka babba wannan ita muka ce mukhrijun minal milla tana hudda ka daga cikin musulmi amma ita shirka karama batta hudda ka daga cikin musulunci sai dai tana da hadari ita ma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace mafi jin tsoron abinda nafi yi muku tsoro shine karamar shirka micece karamar shirka shine ka zo ka aikata wani abu wanda Allah ne ake ma sai kai shi dan wane ya gani ya raba ita ce riya manzo Allah ya fasarta mana ash-shirkul asghar ar-riya cewa karamar shirka ita ce riya misali kai ne ka shigo masallaci za ka yi sallah a masallaci ka shigo masallaci in kai kadai ne za ka yi sallar nan kawai za ka bubbuga ta ka yi ta kotan zakara kamar yadda ake cewa an san kotan zakara shi ne ka san wani ya zo sallah da ruku'i da sujada babu tasawwa yana ruku'i kawai daga can ruku'in zai dan yi wani haka kawai da sujada zama da sujada duka babu to in kai kadai ne haka kake sallar amma yau da ka shigo masallaci sai ka ga da mutane ko kuma ka gani a'a ga wani malamin gata ga wani wanda ya san ka kai yace ko ban iya sallah bari nuna mishi na iya sallah sai ka zo ka fara kake kanewa kana kawo komai yanda yake ruku'i sai ka yi kai kafara da kyau kai ruku'i da kyau kai nafila wanda yake daga kusan minti 15 kana nafila ka yi dan waye gani dan shi ya gani to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisul qudsi yake cewa ana aghna shuraka'i an shirk banji subhanahu wa ta'ala yace shi ya wadatu ga wanda zai zo ya hada tarayyar shi da wani wato wajen aikata ibada Allah yake cewa man ashraka man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa sharika Allah yake cewa dukkan mutumin da ya aikata wani aiki ya hada wannan aikin dan Allah kuma dan wane ya gani ubangiji subhanahu wataala yace to shi ya wadatu zai bar wannan wanan da kai dan shi kaje ya saka ka maka kaga abu ne wanda yake hada shi ubangiji subhanahu wataala abin da yake so shine ka tace ibada ka tsarkake ibadar da zaka yi wa Allah komai karancin ta kai ta dan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ba yana ganin ba a yawan abin da kai a yana ganin tasirin abin da kai kai abu ne yawa da ikhlasi kai dan Allah kai shi da kyakkyawan niyya abu ne mai kyau saboda kai aiki alkhairi da yawa amma da za ka yi ababe da yawa baka yi su ba dan Allah zai zamanto mene baka da lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan kaɗan inda zaka yi kai shi dan Allah to wannan shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karba ni shirka babba ita kuma kai tsaye tana hudda ka ne daga cikin musulunci. Allah subhanahu wataala ya kare. Daga cikin nau'i'ika na shirka babba akwai yin ibada ba dan Allah ba. Wani aiki na ibada asalin shi kawai kai shi ba dan Allah ba. Kamar yadda zan magani anan malam ma ya kawo mana misali kamar yanka. Kaga yanka menene? Ibada ce. To dukkan wani nau'i na ibada wanda Allah ya umurci a yi ta, kayi ta ka wanzar da ita don wani ba dan Allah ba, to wannan abun ka haɗa tarayya Allah da wani. Idan ka yi shi ba dan Allah ba, dan wani, to wannan shi ne ka yi shirka. Yana daga cikin nau'i'ika na ibada, kamar yadda malam mai usulus salasa ya ambata mana wasu daga cikin nau'i'ika na ibada. Ce misin ne ce kwatankwacin al-islam wal iman wal ihsan. Sannan ya ce mana wa minha addu'a, addu'a, yin addu'a. Wa ake kira, wa ake roƙo? Shi ne Allah. Duk lokacin da ka kirayi wani koma bayan Allah, to ka haɗa tarayya Allah da wani. Ka gani wani zai je ya ringa kiran wani gumki, wani zai ringa kiran wani mutum ya ce wane ya zo ya agaza mishi, wane ya taimake shi, wani za ka gani ya ɗora hannu ana roƙon Allah. Ka san wanda kake roƙo shi ne Allah, amma zai zo ya ɗora hannu ya ringa ya shehuwa ne, ga mu mun zo gare ka. Wannan kwatsam shirka ce. Kira wani ba Allah ba shirka ne. Shi ne kamar wanda zai kirayi aljanni. Wani mutum ya zo ya zauna yana kiran kanshi wanda da yawa an rihe, an ruha da rigan malamta, amma zaka ga aikin da ake ba aikin malamta bane, aiki ne na kafirci, aiki ne na shirka. Zaka ga wani a ce wani ai malami ne yana yin aiki, to kaje ka ga aikin da yake yana yin aiki. In kaje ka bincika sai ka gani babu abin da yake baki mu'amala da shi annu. Shi kuma shaitani ba ta yanda za a yi ya datar da kai ya ce maka zai maka abu kaza. Babban abin da yake tunkara ga kai sharaɗin shi shine kamar musulunci. Ko ka sani ko baka sani ba, zai iya zo ma daga hanyoyi da yawa ya ce kamar sallah, ko kuma ya ce kamar yin sallah kaza kawai. Gani wani yana zama ana sallah da shi amma sallar la'asar ka neme shi ka rasa, ko sallar asuba ka neme shi ka rasa, ko kuma ya ce a duk sallar da zaka je ka ja mutane da Allah shine neman. Ya je ya fi sallah ba a wallah, ya sani sarai kuma bai da abu. Sallar shi ta yi, sallar shi ba ta yi ba. To mu'amala da shi'anu, yana kiran shi'ani irin su cancana, majasau, majaciki, ɗan gajera, sasara, yadda ake ambata, duk sunayen aljannu ne ake ambatawa. Wannan kira kenan. Wa minha al-khawf, tsoro. Ka rinka tsoron wani ba Allah ba. Ba irin tsoro ba na ɗabi'a. Akwai tsoro na ɗabi'a, za ka ga wani abu kana tsoron shi. A tsoro irin wanda tsoron da sai Allah ake ma wannan tsoron ka rinka ma wani. Haka rinka ganin wani zai iya cutar da kai da kake da Ubangiji subhanahu wataala. Mancin al-khawf da akwai ar-raja, ƙauna. Ka rinka ganin wani kai zai iya yi maka kaza banda Allah. Ka duba ka ga mutanen mu yanzu. Mutum ya zo ya roƙi Allah wani abu, ba zai je bai roƙa sai dai ya je wajen wani. Ya ce wani zai je shi zai roƙa mishi Allah. Kamar yadda malam zai kawo mana da irin wannan na abin da ya shafi al-wasila. Da dogaro a tawakkul. Dogaro, ka ringa dogara da wani. Da kwaɗayi suna da yawa nau'i'ika na ibada, kamar yadda mai usulus salasa da ya kawo wa minha al-khawf wa minha addu'a wal khawf war raja wat tawakkul war raghabah war rahaba war khushu wal isti'ana wal istighatha waz zabh wan nazr wa ghayr dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha. Dukkan ɗaya daga cikin wannan, idan ka wanzar ma da wani, wannan kana ne ka targama tarayya Allah da wani. Ba a wanzar ma da kowa wa'annan nau'i'ika na ibada da sauransu sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan shi kuma haɗarin yin shirka, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gani, shi ne in dai ka mutu akan wannan baka tuba ba,
to magana wutar jahannama ce, babu ko kwantan cewa ba za ka dawwama ba a cikin wutar jahannama. Dukkan wanda yake kiran wani ba Allah ba, yake kiran wani wanda yake matacci ya zo ya agaza mishi, yake kiran wani kabari, yake kiran wani gunki, yake kiran wani annabi ko wani mala'ika, duka wannan hada tarayyar bautar Allah da wani ne. Kinan wannan daga cikin nau'ika na abin da ya shafi shirka babba. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sanda cewa lalle Allah subhanahu wataala la yaghfiru an yushraka, baya gafarta ma dukkan mutumin da ya hada tarayyar shi da wani. Kaga aya ce Allah yace baya gafarta ma dukkan wanda ya hada tarayyar shi da wani. A yau shi idan ya mutu akan wannan, ma idan kai ne a baya ka yi wasu abubuwa na shirka, ka zo ka tuba, ka kyautata tubanka ga Allah subhanahu wataala, ka daina wannan ababen da kai a baya, kai tuba, tuba ingantacce, tuba na kirki, Allah zai iya karba maka, Allah zai iya karba ma ya gafarta ma, ya zamanto ka bude wata sabo page ce ta rayuwarka, yanzu ayyukan alkhairi kake aikatawa. Amma dukkan mutumin da ya zamanto ya mutu akan shirka, ya mutu yana hada bauta Allah da wani, to Allah yace inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, sanda cewa lalle Ubangiji subhanahu wataala baya gafarta ma dukkan mutumin da ya mutu yana hada bautar shi da wani. Malamai suka ce yana daga cikin wannan aya take nuna ma cewa shirka ita ce mafi girman zunubai. Duk wani zunubi da za a yi laifi amma Allah subhanahu wataala laifi bai kai ba girman shirka, saboda ita ce Allah ya ce dukkan mutumin da ya mutu akan ta bai gafarta mishi. Yace wa yaghfir ma duna zalika liman yasha, amma kuma bayan shirka Allah subhanahu wataala yana gafarta abin da ya ga dama, yana gafartawa ga wanda ya ga dama. Duk laifin da kake aikatawa ka mutu akan wannan laifi, matukar ba shirka bace, matukar ba gama bautar Allah da wani bace, to Allah in ya ga dama gwalgwadon imanin ka ke jikanka da rahamar shi, in ya ga dama kuma sai ya azabtar da kai gwalgwadon laifin da ka kasance kana aikatawa. Mutum ne yana shan giya, kullun shan giya yake, ya mutu yana shan giya nan, kaga wannan musulmi ne na farko, yana musulmi gashi nan, yana sallah, yana azumi, amma me yake? Shan giya. Shan giya laifi ne ko ba laifi ba? Laifi ne, yana daga cikin manya-manyan laifuka. Wani baka zo baka ce wani dan wuta ne, sai dai ka ce yana ne, yana ƙarƙashin mashi'a Ubangiji subhanahu wataala. In Allah ya ga dama sai ya ji kanshi, in Allah ya ga dama kuma sai ya mishi azaba. Wani yana aikata alfasha ta zina, zina fasikanci ne, manya-manyan laifi ne. Amma yin mutum ne musulmi ne, yana da imani, yana sallah, yana azumi, yana da imani, wannan saban Allah da yake kan shi, in ya mutu akan wannan bai tuba ba, baka zo baka ce wani dan mutu ne saboda ya mutu mazinaci. In kai haka ba, bari kama Allah wa mine shishigi, kama Ubangiji subhanahu wataala shishigi, sai dai ka ce wani gaskiya ya mutu bai yi ba kyakkyawan mutuwa, ya yi mummunan mutuwa, saboda mine? Yana aikata alfasha, fasikanci, yana shan giya. Amma aljanna yake wuta ba ka sani ba, saboda yana ƙarƙashin mashi'a Allah. In Allah ya ga dama zai mishi azaba gwalgwadon laifin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana babu wanda zai dawwama a cikin wuta, matuƙar yana da gwalgwadon ƙwayar zarra na imani, sai dai ya zamanto a ajiye ka a wuta ka yi shekara kamar miliyan 30 in ya so a mai doka aljanna. Hey, lahira ba irin yau ba, ba irin duniya ba ne ba. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, wuni guda shekara na 50,000, wuni guda a lahira. Shi sa kwanakan lahira in ka wuri ne shine zai gani kamar kwana dubu shekara 250 in mummuni ne malamai suka ce shine fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddu shekara 2 ai shi sa alahira idan aka tambayi kahurai kamla bisu wai a duniya wai shekara nawa wai sai su ce da bisna ne yawman aw ba'da yawm kwana ɗaya ne mu muka yi ko wani duk kiriyar da yayi a duniya duk lalatar da yayi a duniya shekaru Allah ya wanzar mishi yana ganin menene kamar kwana ɗaya ne ma ko rabin kwana ne ko kwana biyu ne saboda wuni ɗaya a can layira shekaru ne a ru a ru to kai a ce ne kai shekara 80 ta wannan a cikin wuta Allah kiyaye kaga ai ba kaɗan bane shi yasa wata kakkai mun tunanin cewa ko wutar ce ku shiga ku wuto a'a Allah kai mu arshen na kai tsiye sirati mu bi daga guguwa guguwa baka san ba ma ka wuce sirati sai can ka ringa tambaya wai ina ne sirati ce ai mu wuce shi lokacin da kaji shatin nan mu ne tare da mu da dukan mu gabaki daya Allah ba mu aljanna ala kulli hal dukkan mutumin da ya mutu in saban Allah ne yake shine ya ce wa yaghfir ma duna zalika liman yasha kasar shirka wanda bai kai ba shirka Allah yana iya gafarta maka ba ma sai ya azabtar da kai ba yana iya ji kanka saboda imaninka yana iya kuma ya ma azaba gulgudun wannan laifi da ka kasance kana aikatawa bancin wannan a wanke ka a maka wanka a kai ka zuwa ga Allah amma dai idan ka mutu kana shirka to shine zai zamanto kai mine ka dawwama a cikin wato abin da ya shafi wuta Allah subhanahu wata'ala ya kare haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗi a wata aya innahu man yushrik billah Allah yake cewa ku san da cewa lamarin yanda yake dukkan mutumin da yake hada tarayya Allah subhanahu wata'ala a wajen bauta da wani Allah yace to faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna a ce an haramta mata aljanna ina za ka yi duniya da alahira gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir imma kana cikin aljanna Allah sa muna ciki gaba daya imma kuma kana cikin wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya kare to Allah yace innahu man yushrik billah sanda cewa balamarin yanda yake dukkan mutumin da yake hada tarayya bauta Allah subhanahu wa ta'ala da wani Allah ya ce to faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna ubangiji bai tsaya ba nan sai ya ce maka wa ma'awahunna makomashi ita ce wuta a ce an haramta maka ma ka san ina za ka amma sai aka ƙara ƙarfafa maka cewa fa wa ma'awahunna makomashi zai zamanto a gobe ranar ta kiyama shi ita ce mene ita ce wuta Allah ya ce wa ma lizalimin min ansar azzalimai mushrikai wanda suke hada tarayya bautan Allah subhanahu wata'ala da wani ba su da wani mataimaki ba su da wani wanda zai taimaka musu a gobe ranar tashin alkiyama saboda gobe ranar tashin alkiyama babu wani wanda zai zo ya ce zai taimaka maka gobe ranar tashin kiyama shi kanshi neman kanshi yake duba mu gani hadisi shafa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo zalla yake cewa al'umma an shiga cikin furgiti an zo farfajiyar alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala ya ki magana ya ki ma kowa magana al'ummu su gani yare ne za a yi a ce shawara a je wajen annabi adam alayhi salatu wassalam ya nema ma al'umma ceto a yi hisabi wai ba wai a sa a madar aljanna ba a yanzu a yi hisabin ne ake roƙowa ya za a yi ubangiji subhanahu wata'ala a yi hisabi annabi adam wani annabi ne shine farkon annabawa abul bashar ba ta yake bude yan dan yan annabi adam to za a je wajen annabi adam a ce ya je wajen ubangiji shine baban kowa da kowa ya kamata a je wajen ubangiji subhanahu wata'ala a roƙa a zo a yi hisabi da al'umma kowa ya san makomashi annabi adam ya ce fa lamarin na yau ya fi ƙarfi shi shi da aka hana shi ci itaciya yace aljanna duk da Allah ya gafarta mishi ci to shikenan yanzu ya za a yi aje wajen annabi mu zo wajen annabi nu alaihi salatu wassalam annabi nu inda mun gani yanda Allah subhanahu wataala ya bashi tsawon rayuwa yana da'awa karshe mutane suka kiyaye addu'a yace rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyar ya ata yace ya ubangiji duk wani daidai da wani dan karamin abu na kafuri a duniyar nan kakkaba shi shi da al-addu'a aka hallaka al-umma ce annan lamarin na yau yayi kare shi je wajen annabi Musa ce annabi Musa kai ne kuka yi magana da ubangiji subhanahu wataala ake cewa Musa kalimullah kai ne kaza kai ne kaza ka ji maganar ubangiji kai kaza shi ma ya ambato abubuwa duk da kan shi akwai annabi Ibrahim a zo wajen annabi Isa kuma annabi Isa shi ma dai ya nuna cewa a sai a zo wajen cikamakin annabawa shugaban manzanni annabin rahama annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha ana laha yace wannan tawaci ni nake da wannan manzon Allah zai zo wajen ubangiji subhanahu wataala din yazo zai yi sujada a lokacin ubangiji subhanahu wataala zai lakanta ma ma'aiki Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kalmomi wanda zai yabi Allah da su kuma ubangiji subhanahu wataala ya ce mishi ya daga kanshi ya Muhammad ya tambaya abin da yake so a bashi ya nemi cetan abin da zai za a cita a cita lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam zai roƙa a zo a ma mutane hisabi to ka duba ka gani ma lamarin kiyama da zai zamanto a faru a haka babu wanda zai iya cetanka in dai ka hada tarayya Allah da wani saboda cetan da za a yi wannan ga mutane wanda suke musulmi ga mutane wanda suke mummune hatta shafa'a Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi mana cewa kafirai su ceto a gobara na tashin alkiyama bussu da shi babu wanda ya isa ya ceci kafiri kuma mummuni ma wanda za a ceta da kwai sharadi sai Allah ya yarda da wanda za a ceta in da wanda zai yi ceto in tukun kuma ya nuna ya ce a cecewa ne kaga wanda yake zawa ya ringa muku tatsinniya ya ce zai zo a tashin kiyama ana wuwuwi in hisabi ku ya ringa daukan ku yana kai ku aljanna ana shi wai kamar za a shiga Nigeria ko Benin wai an zo cuwa-cuwa ana wuwu mutane suna cikin firgici shi shehu zai zo ya rimine ya ringa daukan ku daga alhiyu yana kewaya da ku yana sa ku aljanna wallahi mutane ba su san ba ranar tashin alkiyama ranar kiyama wallahi ba rana bace ba wanda take wai haka normal a rana ce wanda ka duba ka gani yanda Allah ya bani mu a cikin alqur'ani irin alamominta irin firgici da ke da kai a wannan rana mala'iku ma da zasu sabko su kekkewaye ku mala'ikun sama ta warko su sabko su kewaye mutane da aljannu da komi su musu kewaya goma na sama ta biyu su sabko su ma su musu haka ta uku ta hudu ta biyar ta shidda ta bakwai haka za a kewaye duka al'ummu to daga ina ne za a shiga da kai aljanna duk tarin mala'ikun nan mala'iku kadai masu riƙe wuta wutan jahannama mala'ika miliyar hudu da miliyan 900 suke rike da wutan jahannama tana jan su suna jan ta miliyar hudu da miliyan 900 wanda suke rike da ita wallahi ranar kiyama ba ranar wasa bace kawai kai dai kana rayuwar ka dai ka roki Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai akan addinin musulunci kada ka sauka daga kan hanya ka je ka shiga aljanna saboda kakka rayu a nan Nijar kuma gobe ka je ka shiga wuta Allah ke nan wannan aya Allah subhanahu wataala yana tabbatar mana da cewa dukkan mutumin da yake gama tarayya Allah subhanahu wataala da wani to Allah ya haramta mishi shiga aljanna har abada ba shi ba shiga aljanna. Sannan makomashi ita ce wuta, wanda subhanahu wataala ya ce wa ma lil zalimin min ansar, azzalimai ma ba su da wani mataimaki wanda zai taimaka musu a gobarar tashin alkiyama. Sai ma da yake cewa wa minhu, haka yana daga cikin shirka haka bautan Allah subhanahu wataala da wani, shine azzabu li ghairillah, yanka ga wani Allah, ka yanka dabba ga wani, in ma mutum, in ma shaitani, in ma mala'ika, in ma gumki. Shi sama da ya kawo maka misali ya ce kamar yadhbahu lil jinni aw al qabr, kamar yadda wanda yake yin yanka ga aljannu. Aljanni zai zo ya ce maka in kana son wannan biya, biyan bukatar da aka biya, sai an kawo dabba kaza an yanka. Shi so yake ka zo ka yanka wannan jinin ya zuba, shi abin da yake so kan yanka da shi, baka yanka ba dan wa, dan Allah. To wannan yankar da zaka yi dan shaitani sunan shi hada tarayyar Allah da wani, hada bautar Allah da wani. Anan shi yasa ka san da cewa ba a ma kowa yanka saiwa sai Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Ka fadi musu Allah subhanahu wa ta'ala yace inna salati lillahi sallolin da kake, wa nusuki da yankana, wa mahyaya wa mamati da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin, kai ga Allah suke, Allah nake ma duka wannan. Sallah dan wa nake dan Allah, yanka da nake yi dan Allah. Shi sa layya da zanka yanka, ka yanka dan Allah, kada ka yanka dan a ce wani rago kaza ya yanka, sai ka rasa ladan da ake samu. Kai ne ba laifi, kana da bukata wajen Allah, ka sai dabba ka yanka ka damwa dan Allah, ka ce kana tawassuli da wannan ibada da kai Allah ya biya ma bukata. Amma ba irin ana, akwai abu guda biyu. Akwai irin malaman tsubu, malaman tsubu, an san malaman tsubu? Duk da yanzu babu malaman tsubu, suna kira ne da malaman tsubu, bokaye. Mu a nan aka ce bokaye sai mutum wanda yake ya ka ganshi wanda ya yi firkitici haka, ko yana daji a cikin wani kogo, in ka zo ma ya ce ma da baya baya za ka shigo da wasu abubuwa dai haka ana bai. Amma yanzu sun koma aina, bukayen sun dawo cikin gari, bari ma da yawa wasu su ake kira malama, amma alal haƙiƙa bukaye ne. Za ka je wajen shi ya ce maka a ana so sai an samo zakara ko an samo rago wanda yake gwari mai ido baki mai ƙawahuwa kaza, ya sa ka kai ta wahala. Kuma ragon fa in wanda tantirin boka ne wanda yake aiki da aljannun haƙan, shaitani ne za a yanka, wannan kuma sunan shi shirka. Kuma naman ma in an yanka ba a ci, duk naman da aka yanka ba da sunan Allah ba haramun ne. Akwai kuma wanda suke yan boyan nan, daga yayi jibir 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 gidan shi ba kashi, sai ya kira ka alajiwa ne. To abubuwan ma yanzu fa na gani makiyan sun sayo ga gaba sun dawo, to ya za a yi a kazabi goma sha uku? Kazabi kaza kawai malam ya tuna ma a gida, wallahi akwai yan boyan nan, ko rago kaza a kawo kaza. Kuma abin da yake muni ya ɗan uwa, kai da ka san matsayinka a wajen Allah, wallahi da wannan wanda yake zauwa yana firgita ka, yana nuna maka cewa ba akwai matsala, wasu sun tunkare ka wani waye bai kai komai ba. Dan adam daraja gare shi a wajen Ubangiji subhanahu wataala, dan adam kima gare shi Ubangiji subhanahu wataala. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah mai jin kunya ne, mai karamci ne, yana jin kunyar bawan shi, yazo ya ɗaga hannu yace ya rab ya ubangiji yace ya rab ya ubangiji kace ya ubangiji Allah yace yana jin kunya ya maido ma hannunka da jero to kai da kake da ubangiji ne wannan me zai sa kai ka tai wajen wani wanda in arziki ne kake nema duba kaga shi yaya yake in arziki ne shi arzikin gare shi wanda zai nemo ma arziki ka duba kaga kai ne ma fa zaka ka dukiyar ka bashi kai yanzu in ba mutanen mu ba wanda dai sai a hankali mutumin da kai ne ka dauko dukiyar ka ka bashi kace so kake yi maka wani abu wanda zaka samu dukiyar dallin ku kuma shi bai ma ba kai shi da sai yace a ni yanzu ba sai ka ka komai ba ni dukiya ta ai na huci kare yace ana buki a gidanku yace amma ga aina muga a kasa haka ne in kai kana yi to mu gani a kasa da kai sai a ga ka proper komin ka yana tsaye a normal to amma ka duba ka gani wallahi shi yasa wallahi idan ka rike aqidanka idan ka san tauhidi idan ka san ba me yi sai Allah idan ka san cewa babu duk duniya da za su haɗu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadi akan su amfanar da kai wani abu wallahi ba su isa ba su amfanar da kai sai abinda Allah ya ga dama idan ka sani cewa lalle duk duniya da za su haɗu akan su cutar da kai wani abu ba su isa da su cutar da kai da komai ba sai abinda Allah ya riga ya kaddarta maka idan ka san wannan wallahi babu wani wanda ya isa maka ya baka tsoro ko shi wani kai ko da aljannun da shaidannun yake yawo bai isa ba ya baka tsoro saboda irin yadda Allah ya baka tauhidi kuma shaidanin ma da shi yake aiki da shi wallahi shaidan da ka san yadda yake tsoron ka kai dan adam da wai bai cancanta ba a ji kama kana magana wani aljani wani za a zo a ma sihiri ko za a ma wani kaza da kaza sihiri yana tasiri haka ne amma ga wanda bai dauki ba mataki shari'ar musulunci ta korantar da mu ka dau matakai zikiri da zaka ringa yi na safe da yamma musulunci zai addini Allah subhanahu wataala zai kare ka ambatan Allah da zakka yi in zakka huta daga gida in ka shigo gida in zakka zamna wallahi babu wani abu wanda a musulunci zakka yi face sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da gayya zakka kuma kana da wasu runduna wanda Allah yake turo ma suke tsare da kai ayatul kursiyyu kadai kai in zakka kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zakka gushe ba kana karkashin kulawa ta Ubangiji subhanahu wataala ayatul kursiyyu shedan bai isa ya rade ka ba duk wani wanda zai turo maka wani abu bai isa ya same ka matukar kana wannan zikir to miye matsale ba mu dawo ba kan turba sai zaman to baka kare kanka ba da ambatan Allah shi yasa duk wani abu sai ya firgita ka baka da tawakkali baka da kudirin cewa lalle abinda zai same ka daga wajen Allah ne shi yasa har can wani dan boko dan tsubu zai iya zawa ya ringa yaudara kai ya ringa kwantayyen maka da tunani ka duba kaga dan boko duk da yanzu ma alhamdulillah dan boko sun fara waya wanda ya boko tsantsa bai ba islamiya bai san ba addini zaka gani abu kadan ya gangara wajen mali to ya kamata fa a mana maganin wasu kaza kai da magani a hannunka magani a gonar yaro su gaci magani a wajenka so ake kai kuma me karba in jiran ka yake ko laifi kake aikatawa ubangiji subhanahu wataala lokacin da ka tuba daga laifin nan ka koma ga Allah kace ya Allah na tuba daga wannan laifi Allah ya ce yanda yake yin da'i idan bawan shi ya tuba ya dawo ya ce fiye da mutumin da yake cikin sahara dokar dashi kake cikin sahara kana tayya da raƙuminka misali abincinka da ruwanka da komi yana jikin raƙumin, ko barci ya dauke kai raƙumin ya bace maka asara. Ina zakari ka nemo raƙumin ba sai dai ka jira ba ta Allah ta zo. To kana cikin wannan yanayin kawul sai kaga raƙuminka ya dawo, wani irin daɗi ne zaka ji? To daɗin da zaka ji wannan Allah ya fi fiye da jin daɗin nan lokacin da ka tuba ka koma ga Allah. Ka tuba ka koma ga Allah daga laifin da kake aikatawa. To wannan misali idan ya kasance shirka ce kake yi ga Allah, da kana haɗa tarayya bauta Allah da wani, ka gane cewa ba wannan abu haɗari ne, wannan hanya ba, wallahi ba ta kai ka gari sai dai ta kai ka jahannama. Ka dawo ka tuba, ka san cewa ba lalle babu wanda ya cancanta. A wanzar ma dukkan wani nau'i na bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala. Ka tuba to Allah subhanahu wata'ala sai ya gafarta maka. Mun ga hadisi a wancan karatun mu da ya gabata, wani ce yake cewa law balagat dhunubuka ananas sama thumma laqita la tushrik bi shay ce da ataituka bi qurabiha maghfira. To wannan duka abinda zaka nisanta shine ka nisanci shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin shirka ga Allah shine yanka, kai yanka ba dan Allah ba, kai yanka ma aljani. Zaka gani mafi yawa ba kai ba kake yankawa, sai dai ka kai ba wani ya yanka ma aljani da sunan wa, da sunanka. Kada ka ce a yau ai ni ba ni din bane nake aikin da aljana, ai shi wancan bokan malam bokan ne yake aiki da aljana. To waye ya je kai mishi aiki da aljana? Kai ne. Ko kuma ma da yace kaman yazma aljinna awli alqabr, ko kuma wanda yake zuwa ya yanka ga kabari, ai wannan kabari kabari ne na shehu wa ne, kabari ne na babban malami wa ne, bari a zo a wajen ai yanka. Wannan hada tarayya bauta Allah da wani ne, shirka ne, shirka ne. Yanka da zan kai shi ne kai yanka domin Allah shi kadai, kada kai yanka ba dan Allah ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala wai ba yana kaunar wai ba yana son ko jinin bane ko nama, a'a tsoron Allah da yake cikin zuciyarka da ka sayi wannan dabba da kudinka na halaliya ka zo ka yanka dan Allah, Allah shi tsoron Allah ne yake so. Wannan tsoron Allah da kai da ibada ka kusance shi da shi, shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so. Madaka wanda zai zama to ya yi yanka ga wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan abu sunan shi shirka. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. Na wannan shi ne nau'i na farko daga cikin nau'ika wanda suke lalata ma mutum musulunci a takaice, haɗa tarayya Allah da wani. Kuma ita shirka babban mun gani cewa tana hudda ka ne daga musulunci, sai ka dawo musulunci ka yi kalmar shahada. Yana daga cikin haɗarinta kuma zata yi mini, zata dawwamar da kai a wuta, kuma an haramta maka shiga aljanna. Kuma ita shirka, kana aikata shirka ta lalata ma aiki, bata tsaya ba haka nan. Yanzu za misali ka kai saban Allah, mutum ne ya aikata laifi wanda Allah ya hana, sallar shi da azumin shi na baya iske sun tabu, su tabu ba laifin nan da kai. Mutum ne ya sha giya, zunubin da za a bashi na shan giya ne, amma wani ya je wajen boka ya gaskata shi, ya haɗa tarayya Allah da wani, ya yi shirka, to duka aikin shi ya lalace. Yanzu kwantar 00 ka dawo, in yau shekarar ka 40 ka je ka haɗa bautan Allah da wani, kaga a ce ka balaga kana kenzan, da kenzan zuwa karantan shekara nawa kai kana ibada? Vesai to duka ta zama to 0 a karan san kan innan. Yanzu in ka tuba to kuma abinda kai ne in kai gurgudan ya kai ka aljanna sai ya kai ka in kuma bai kai ka ba kaga me ya janyo maka shirka ga Allah shi yasa shirka hadari gare ka zuwa wajen boka zuwa wajen malam boka hadari gare shi ka gaskata shi kai shirka manzo Allah yace ka kafirce ma abinda nazo da shi kai ka ki gaskata boka ma irin malaman tsubun nan kaje su ga yi maka ai za a yi kaza za a yi kaza abu kaza zai faru kaje rakiya ma kaje kaji wai kaji yani to sallaka ta kwana 40 ba a musa kwana 40 zakai kana salla Allah bai karba ba a ce ba ba ka yi wa sallai a sai kai kuma Allah ya yi karfa in ba kai ba kuma wani lagi ne to kai imagine ka gani hadarin da yake tunkara kana abin da ya shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala tana lalata ma dukkan ayyukan ka gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kare wannan shine dai nau'i na farko da malam ya kawo mana sai malam yace asani nau'i na biyu yake cewa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkal 'alayhim kafara ijma'a salamatiku abu na biyu daga cikin ababen da suke warware imamin musulunci shine malam yace man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id dukkan mutumin da ya sanya wani tsari sakankanin shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wani wanda yake a travar liyi ne zaka ji wajen Allah subhanahu wa ta'ala yad'uhum ka ringa kiran wannan kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yas'aluhum ka ringa roƙonsu autar waya yas'aluhum shafa'a ka ringa roƙonsu ceto ce wai tawakkal alaihim ka ringa dogaro da wa'annan wala yace kafaran jima'a ai jima'in malamai suka ce wani wanda yayi wannan ya kafarta da wannan bayanin shi zai zo insha Allah a sati mai zuwa rana ta yau kenan insha Allah idan dai abu guji abu ne mai hadari ya zamanto ka hada bauta Allah da wani fatan mu Ubangiji subhanahu wata'ala ya kare mu game da abin da ya shahi shirka ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu akan addinin musulunci gani a baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai shi yake arda cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Ubangiji mai caccanza zukata mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addinin to kaga da ni da kai mu muka yi cancanta mu ringa roƙon Allah ya sahe da yamma da ya tabbatar da mu akan addini abinda muka fadi daidai Allah ba mu nada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shirya shi daga cikin zakatun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.